بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau za mu tashi darasi na 20 a cikin littafin Ad-Durusul Yawmiyya min As-Sunan wal Ahkam Ash-Shar'iyya, littafi wallafar Sheikh Rashid Hussein Abdul Karim, Allah madaukakin sarki ya tara mu da shi a cikin lada. Darasin za a yi shi akan at-tatayyu, wato abinda ake cewa canfi. An Anas radiyallahu anhu kala, kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, la adwa wa la tiyara wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih al-kalimatu al-hasana. Muttafaqun alayh. La adwa ay anna al-marada لا ينتقل بطبعه ولكن الله هو الذي يقدر. An samu hadisi daga Anas dan Malik radiyallahu anhu yace, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, la adwa wala tiyara, babu daukan ciwo kuma babu canfi. Ma'ana mu a musulunci ba mu yarda da daukan cuta ba, ba mu yarda da canfi ba. Wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih, to amma arashi nagari yana ban sha'awa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Arashi nagari yana ban sha'awa, kamar mutun yace watan nan yazo da alheri, kamar mutun yace shekaran nan tazo da alheri, kamar mutun yace tunda wanda yazo gaishe ni jikina yayi sauki, yazo da alheri, wanda wannan ake cewa arashi. Shi kuma canfi shine jingina sharri da faruwar wani abu, tunda kaza ya faru masifan nan ta faru, tunda aka shiga watan nan na shiga asara, tunda na auruwance nake ganin asara, nake ganin masifu kala kala, tunda nayi kaza kaza yake faruwa, ba a kaza ranar Laraba in an yi kaza zai faru, ba a tafiya tare da abu kaza in an tafi da shi tare tare abu kaza zai faru, in ana tafiya aka gamu da kuturu kaza zai faru, sai a dinga danganta masifu zuwa ga halittun Allah. Wannan shi ake cewa canfi. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, mu a musulunci ba mu yarda da wannan ba, amma idan alheri ne babu laifi. Sai tunda watan nan ya shiga nake ganin alheri, watan nan ya zo da alheri, to wannan babu laifi a jingina alheri, amma jingina sharri canfi ne. Wa yu'jibuni al-fa'lu as-salih, yace amma arashi nagari to shi yana ban sha'awa, al-kalimatul hasanatu, abinda ake nufi da arashi nagari shine kalma kyakkyawa. Muttafaqun alayh. La adwa, abinda yazo cikin hadisin da aka ce la adwa, babu daukan cuta, ai abinda ake nufi annal marada la yantaqilu bi tab'ihi, rashin lafiya shi da kansa baya tashi ya koma zuwa ga jikin wani, walakin Allah huwa alladhi yuqaddir, sai dai Allah shi ne yake kaddarawa. Baka cewa tunda muka je gidan suwance dan nan ta gamu da ciwon ido, ko tunda suwana suka zo gidan nan dan nan ya gamu da sharatuwa, ko tunda dama muka hadu da suwane na san ba za a wanye lafiya ba, daga nan na fara jin zazzabi. To mu a musulunci ba mu yarda da wannan ba. Duk wanda jinya ta same shi to Allah ne ya kaddara masa ya hukunta masa. Hadisi ya zo daga Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu, an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kana, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, at-tiyaratu shirkun, canfi shirka ne, canfi da yarda da canfi shirka ne. Akhrajahu Abu Dawud, Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi. Asharhu, sharhin karatu ya ce, at-tatayyur huwa at-tasha'um bit-tuyur kal-ghurabi aw al-bumi, canfi shine shu'umci da tsuntsaye kamar hankaki ko kuma shirwa shu'umti da hankaka sai in hankaka ta gitta ko da shirwa a ce in shirwa ta yi kuka ta yi tara to za a mutu aw bi asma'in nasi ko kuma canfi da sunayen mutane ai tunda aka sa sunan wane to ba za a zauna lafiya ba aw khilqatihim ko kuma da halitta ko a canfa da kuturu ko a canfa da makahu ko a canfa da gurgu aw nahwi zalika ko makamancin haka canfawa da gurare rana lokaci gurin ko bakin kofar daki gurin ajiye turmi fa idza azama al insanu ala fi'lin idan mutun ya himmatu zai aikata wani aiki thumma ra'a min hadhihi al ashiya'i shay'an faraddahu sannan sai yaga wani abu daga cikin waɗannan abubuwan na canfi sai ya fasa fa hadha huwa at-tatayyur to wannan shine canfi alladhi huwa min ash-shirki wanda shirka ne hakan da i'tiqadil fa'ili anna li hadhihi al-ashya naw'u tasarrufin fil umuri saboda kudirin da shi wannan mutum ya dauka cewa waɗannan abubuwan suna da wani iko na gudanarwa a cikin al'amura min jalbi dhurri walimunafati hal tawakkul ala Allah min jalbi dhurri najawo cuta sannan walimunafati hal tawakkul ala Allah sannan kuma bugu da ƙari hakan yana kore tawakkali ga Allah hakan yana kore yana fada da dogaro ga Allah ammal fa'alu amma shi ara shi kalma mai dadi balaysa fihi ta'alluqun lil qalbi bighayri Allah shi a irin sa zuciya ba ta zatayuwa ga wani Allah duk mutumin da yake watan nan yazo da alheri to har zuciyarsa ba yana nufin watan ne ya samu masa alheri ba amma duk mutumin da yake wato tunda shirwan nan tayi kuka na san za a mutu kuma sai aka mutu to har a ran sa yana jin kukan shirwa ne ya kashe masa abin da ya mutu don haka shi arashi mai yin sa cikin zuciyarsa babu rafiya da wani Allah walakinnan nafsa taqwa wa tanshut kawai rai ne yana jin karfi ya samu nishadi alamatu dubiha akan abin da yake bukata idza ra'at aw sami'at ma yasurruha idan yaga ko yaji ko ya ci karo da abin da zai faranta masa rai wa huwa min husni dhanni billahi wannan kuma yana daga cikin kyautata zato ga Allah madaukakin sarki wato shi arashi alfawaid karatun yana da fa'idoji kamar haka fa'ida ta farko annahyu an tatayyur wa huwa tarkul amali tasha'uman bitatayyurin aw nahwihi mun ji an hana yin canfi shine mutun ya bar wani aiki saboda shu'umci da wani tsuntsu ko kuma shu'umci da wani abu fa'ida ta biyu annahu min ash-shirki idza tasabbaba fi tarkil amali mun ji cewa yana daga shirka matakar wannan canfin har ya kai ga ya sanya mutun ya hakura da aikata wani aiki ko ya hakura da zuwa wani waje li itiqadi dhurbi wan naf'i fi ghairi Allahi ta'ala saboda ya kuduri samar da cuta ko amfani daga wani Allah na uku istihbabu tafa'uli lima fihi min husni dhanni billahi mun ji ana son arashi saboda abin da ke cikin sa na kyautata zato ga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu da alkhairansa ya tsare mu daga dukkan sharri ya tabbatar da zukatanmu akan tauhidinsa wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka.